من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله منام الله سبحانه وتعالى قد da ya sake kawo mu wannan rana ta Laraba karatu wanda muka saba na mako-mako bayan watan Ramadan hutu wanda muka yi na watan Ramadan yau insha Allah kenan za mu ci gaba da karatu wanda muke na mako-mako duk kowace Laraba insha Allah muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya akan haka nan kuma muna taya ƴan uwa murna lalle ne tabbas wannan ba karamin alheri bane a ƙarshe dai babban fata da zamu yi shine Allah subhanahu wataala ya karba mana gaba daya Allah ya sa ya zamanto ai wannan karatu da muke yi shine dalilin shigan mu a jannatul firdaus yau muna sha 21 ne daidai yau muna 20 daidai lisafin mu ko kuma lisafin Niger da ɗaya ne ko 20 yau muna 21 ko 20 daidai ga watan Shawwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 yayi daidai da 8 ga watan 4 2026 ƙarshe kafin watan Ramadan mun zo ƙarshen suratu Yunus ne alaihi salam anan muka kwana yau insha Allah za mu tashi farkon suratu Hud alaihi salam ajirin ayuna surunin alqur'ani ita ce sura ta 11 tana da aya 123 Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abinda zamu ji na cikin wannan sura na amfani wanda yake na hali ne kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu damar hanuwa na mallam so
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم خبير إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
نعم الله سبحانه وتعالى كتوى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را wannan harfai guda uku su ake kira da huruful muqatta'a wanda Allah subhanahu wataala yana zowa da su ne farkon wasu daga cikin surorin alqur'ani mai girma hikimar su a ciki shine mu'jiza ce ta alqur'ani mana kenan balarabe lokacin da za a ce mishi alif a ce lam a ce ra a ce to menene ma'anar su mi suke nihi to zai wahala ka zo ka ce alif lam ra menene ma'anar shi kaza yake ni kaza yake ni duk da cewa wasu daga malamai daga cikin su sun yi kokarin fassara mi ake nihi da irin waɗannan harfai amma dai kokari ne nasu to su waɗanda suke larabawa a wancan lokaci lokacin manzon tsira sallallahu alaihi wasallama suna alfahari da harshen larabci shi yasa mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kasance alqur'ani alqur'ani mai girma kenan wannan sai zamanto daga cikin manyan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda su dai a yanda suka san harshen larabci a yanda suke rayuwa za su tabbatar da cewa lalle manzon Allah annabin Allah ne Allah ya aiko shi saboda sun san shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma bai da wani malami daban bai da wata makaranta ta musamman to yanzu ya zo ya ce alif lam ra shikenan kowa ya shiga imuwa a cikin laraba babu wanda ya san ma'anar shi shine malamai sai su fassara ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kadan ya san me yake nihi da wannan harafai alif lam ra Allah ya ce kitabun shi wannan alqur'ani wani littafi ne uhkimat ayatuhu wanda ayoyin suka zamanto hukumtattu ne Allah ya hukumta su Allah ya tsara abinda zai faɗi a cikin wannan alqur'ani mai girma Allah ya tsara umurnin shi ya tsara hanin shi kuma summa fussilat sa'innan kuma sai aka rarrabe kenan babu wani koyo babu wani abu wanda yake shigegge wanda za a ce yau gashi an yi tun daga malamai tun daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama zuwa sahabbai zuwa tabi'ai har yau ga wani abu wanda ya gagara wani abu wanda ya shiga lungu an kasa ganewa to wannan alqur'anin abu ne wanda yake a hili Allah subhanahu wa ta'ala daga ya rarrabe daki daki maganganu ne waɗanda suke masu hikima milladun daga wajen hakimin wanda yake mai hikima kuma khabirin wanda yake masani masani na ƙarshe wanda daga shi babu na biyun shi ko kuma babu saman shi shi ake cewa khabir kenan ya san komai ya san duk abin da zai faru kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san idan ya faru kuma menene ƙarshen abin to Allah madaukakin sarki masanin wannan ala sai Allah ya ce ku saurara wannan kalma tana nihi ma'ana kenan ka kowa ya kawo kunnan shi Allah ta'budu ai afwan ba ala bace Allah ta'budu illa Allah kada ku bautata ma kowa sai Allah innani lakum minhu nadhirun mubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ni a gare ku game da shi wannan Allah da ake cewa ku bautata mu shi kadai mai galgadi ne nazirun wa bashirun kuma bi albushiri ne ina muku albushiri duk wanda ya aikata aiki mai kyau gidan aljanna ne makomar shi wa astaghfiru rabbakum kuma ya kamata ya dace ku nemi gafara ubangijinku summa tubu ilaihi sayannan ku tuba zuwa gare shi idan kuka aikata haka ga gafara ga tuba mi zai faru yumatti'ukum mata'an hasana Allah zai rayar da ku rayuwa mai kyau ko kuma Allah zai jiyar da ku dadi dadi wanda yake mai kyau ila ajalin musamma zuwa wani lokaci garin kowa daidai rayuwar shi shekara 20 shekara 30 shekara 100 to Allah subhanahu wataala in dai ya sanya kai mai neman gafara ne mai tuba ne to rayuwa da dadada za kai har zuwa ƙarshen rayuwa wa yu'ti kulladhi fadlin fadla Allah subhanahu wataala zai ba duk wani mai fadala fadalan shi ma'ana kenan Allah zai ba duk wani aiki nagari idan ka aikata shi to Allah akwai fadala wanda ya alƙawali shi ne gidan aljanna da ladan da za a baka wa in tawallu idan kuka juya baya fa inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron azaba yawmin azaba ta wata rana kabirin babba ita ce ranar gobe kiyama kenan kaga abinda ake so ga duk mai imani abinda ake so ga duk wani wanda yake jin maganar Allah da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa'aztu ya kasance cikin masu istighfari cikin masu tuba kada ya kasance cikin wanda ana musu wa'azi ba sa ji masu juya baya ya ji bai ji ba ya gani kuma ya nuna cewa bai gani ba alhali kuma ga hanyar gaskiya ya santa to wannan ana ji wa mutum tsoro a gobe kiyama zai gamu da wata azaba wadda take mai girma ila Allah marji'ukum, kuma sai ce zuwa ga Allah ne makoman ku take. Kenan kowa yayi kokarin yi ma kanshi abin da ya dace, dan yau gobe jibi haka za ya ta tahiya, in dai rana tana hutowa tana fadawa to akwai inda za a koma, za a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Shi kuma Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma Allah shi game da dukkan komi mai iko ne. Kenan Allah subhanahu wataala zai kashe ku lokacin mutuwa idan yayi, kuma Allah zai raya ku idan lokacin raya yayi. Wannan kuma wani iko ne na Allah subhanahu wataala, kaddara wa shi ci, za a kuma kaddara shekaru ko kuma watanni, wani ma ba zai wuce awa guda ba da aihuwar shi zai rasu, kowa da abin da Allah ya kaddara mishi. To wannan iko ne na Allah madaukakin sarki. Malaka yake cewa, da Allah yake cewa uhkimat ayatuhu summa fussilat, wannan jumla tana nihi ne, Imam Ibn Kasir yace hiyal muhakkama fi lafziha, muhkamatun fi lafziha, ita alqur'ani ko kuma kalmomin alqur'ani ko ayoyin alqur'ani a hukumce suke a lafazin su. Mufassalatun fi ma'anaha fal qur'anu kamilun kamilus surati wal ma'ana, shi qur'ani surar shi a cike take, kuma abin da yake na ayoyin shi su ma a cike suke, abu ne wanda bai bukatar ƙari ko bai bukatar rage, ma'ana wani abu ne cikakke, wani abu ne gyararre, wani abu ne kammalalle. Bala yace haza ma'ana ma rawa an maru ya an mujahidin wa imam qatad wa ikhtarahu ibn jarir, wannan shine abinda shugaban masu tafsiri shine imam ibn jarir ya zabe shi, cewa alqur'ani a cike yake, cewa alqur'ani komin shi ya cika. Fada Allah subhanahu wataala milladun hakimin khabir, yana nihi bi ma'ana min indillahi alhakim fi aqwalihi wa ahkamihi, Allah wanda maganganun shi akwai hikima a ciki, abinda Allah ke zartarwa akwai hikima. Sai dai zaman to bawan Allah ya sani ko bai sani ba, zaka ga wani abu ya burge ka to abun ba abun burgewa bane, zaka ga wani abu ya tsoratar da kai ya baka tsoro ka firgita, kuma ya zaman to baka san shi to akwai ashe kuma shine alheri a gare ka. Allah subhanahu wataala yakan hukumta wasu abubuwa mu a matsayin mu na ɗiyan adam, to sodiya ba za mu iya ganewa ba, tana yawa kana san abu, Allah ka bani, Allah ka bani, Allah ka bani, sai Allah ya soka sai ya hana ka, to wannan ya zama to alheri a gare ka. Amma kuma kai baka sani ba, kuma kai kana ganin kamar Allah ya rage maka wani abu, ko kuma wani abu kana Allah rabani da shi, Allah ka kare ni, sai Allah ya lallaka mashi, ya laka mashi kana tare da shi hal abada, ashe wannan shine alherin ka, wannan shine kadariyar ka ta samun rabo a gobe kiyama. To wannan duka hikimomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda bai zamo dole ba a ce dan adam ya san su. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shi dan adam so da yawa akwai gaugawa, Allah ka bani, Allah ka bani, so yake yau ko gobe, to shi kuma Allah ko ashe abinda Allah yake mishi jinkiri, ko kuma Allah ka raba inda kaza, Allah ka raba inda kaza, shi ko bai san ba, ashe tana yi wa Allah kankarar zunubi yake mishi, ko da ko kana ganin wani rashin lahiya ne ko kuma rashin wani abu, to Allah zai iya ma bawa ma'ana ɗagin daraja, ko kuma darajar bawa ta ɗagu, musamman mutumin da zai yi rashin lahiya kafin ya rasu. Ma'ana kenan kankara da yawa Allah subhanahu wataala zai mishi, yana zuwa kiyama sai ka ga da yawa daga cikin zunubin shi babu, ko kuma ba bai da wani zunubi, kenan ya kasance cikin ɗan aljanna. Amma a nan duniya shi yana ganin kamar yana cikin wata damuwa. To wannan shi ne ma'ana min indillahi alhakim fi aqwalihi wa ahkamihi, abinda Allah ya faɗi akwai hikima, abinda Allah ya aikata akwai hikima. Alkhabiru bi awaqibil umuri, kuma Allah subhanahu wataala ya kace alkhabir shi ne wanda ya san ƙarshen abu. Yanzu kowanne daga cikinmu babu wanda zai ce ya san ƙarshen shi, ko kuma kwana nawa ne, ko mi zai faru, Allahu a'lam. To amma Allah subhanahu wataala ya san komi tun lokacin kahin a yi shi, kuma da ƙarshen shi Allah shi ya sani. Kina da haka sai Allah ya cancanci alkhabir, Allah ta'budu illa Allah, kada ku bauta ma kowa sai Allah. Ma'ana kenan ku yi tauhidi, ya kamata duk mai imani ya san menene tauhidin Allah. إفراد الله بالعبادة وإنقياد الله بالطاعة والخلوص من الشرك. متين يزمنتو الله كأي كيبوتا تاما كما ياميك أو يجزوك الله سبحانه وتعالى كما شيب زي أيكة بشركة شيني هذا الله دواني أواجم بوتا.
to wannan yana daga cikin abubuwa da dukkan annabin da Allah ya aiko abinda yake kira kenan akan shi babu wani annabi wanda Allah zai aiko shi illa abinda yake fara kira zuwa gare shi shine abu da ta mu Allah shi kadai kuma shi yasa yana daga cikin abinda yake da muhimmanci kahin kai ilimi kowanne irin ilimi ne to ya kamata kai ilimin sanin Allah sanin ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yaso ka san menene addini to wannan shine tauhidi amma idan baka san tauhidi ba zaka iya yin aiki kuma yana rushewa dan ita shirka tana rubuta aiki kenan yanzu kai baka san ma menene tauhidi ba kuma baka san shirka ba kullun tana yawa kai aiki na ibada mai kyau to kuma sai kai shirka da Allah ta rubuta kenan kamar ana gini kuma ana rusawa Imam Ibn Kathir sai yake cewa ai anzala hadhal qur'ana al-muhakkam al-mufassal li'ibadati Allah li'ibadati Allah wahda wannan qur'ani unzila an samkar da shi ne wanda yake ga hukunci ga kuma ayoyi wanda suke daki daki an yi bayani dan mi li'ibadati Allah wahda dan abota ta mu Allah shi kadai la sharika la Allah bai da abokin tarayya kenan zawo alqur'ani gaba ɗayan shi ya zo ne don tauhidi shi yasa yake da muhimmanci mutum ya kula da tauhidin Allah ka san ko menene ka san girman tauhidi kuma ya zamanto shine lamba ɗaya abinda zaka sani kafin ka san wasu abubuwa shi yasa daga cikin aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a ko karantarwa irin wannan ko da wani yaro ne dan karami to horkon abinda zaka karantar da shi ka karantar da shi wane ne Allah kuma karantar da shi menene tauhidin Allah wannan zai zamanto mishi garkuwa shine abulana abbas yana karami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ce mai ya gulam ta'arraf ila Allah i'rafu Allah ya'rifuk ko kuma ta'arraf ila Allah fi shidda ya ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda ya gulam ya karantar da shi abubuwa jiyawa yace wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katama Allah laka sai yake so nuna mishi girman tauhidin cewa nema ko samu ko kuma rasawa inda mutanen duniya gaba ɗaya za su haɗu su ce a ba ware Allah ko bai baniya baya samu ko kuma aka ce ka a ba ware to sai Allah niyya zai bashi to Allah zai bashi tauhidin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da tun yara ƙanana to wannan shine babban abin da ya kamata duk mai imani ya kula da shi rashin tauhidi ba karamin matsala bane game da imani shine kake ganin mutum abu kadan ya rike tashi abu kadan ya sa ya bar imani abu kadan ya sa ya bar addini saboda mi bai da aqida duk wanda bai da aqida kenan bai da ittisha ma'ana kenan bai da wani wurin da yake so ya cimma a kawai tahiyya ce yake ido rihe innani lakum nazirun mubin idan kuka tauhidin Allah ko ga bauta ta mu Allah shi kadai to ya kamata ku san cewa ni a gare ku mai galgadi ne kuma albishir wanda kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana ga mutanen wanda suke mutanen Makka kuma duk mai wa'azi kenan idan karanta wannan ayar yana karantar da mutane cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da galgadi kuma ya zo da albishir kenan ana cizawa ana busawa wanda ya aikata kaza akwai wutar jahannama bai kamata ba a yi kaza bai kamata ba a yi kaza hani ne ake ta jerowa ga sanan iri kala-kala kaza haramu ne kaza haramu ne kaza haramu ne to wata rana kuma zauwa zai a rika cewa wanda ya aikata kaza gidan aljanna ga abin da yake cikinta ga irin roman da yake ciki kaza halaka ne kaza halaka ne wannan kenan shine albishir shine wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashiru wala tunafiru ku rika ma mutane albishir a bar koran mutane game da imani kada ya zamanto wa'azin mai wa'azi ko karatun mai karatu kullun wutar jahannama yanzu kamar karatun da Laraba a ce yau wa'azi da muka yi kowa wuta jibi haka gata haka wani ma kai ce kan mu je malam yau ma dai wutar za a shiga kaga kenan shi yasa ya zamanto bashiran wa nazira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana manzo Allah in ya kama sahabbai sai irin bayanin da yake musu kai ka ce babu dan wuta a duniya ma kwata-kwata duk wani aiki kawai a ce kaza aljanna za a shiga aiki karami nafila ce za ka yi wani dan ibada ne za ka yi wani kaza ne sai a ce gina aljanna firdaus mai aikata kaza ma dan aljanna ne wanda ya kaza ma dan aljanna ne sai mutum ya ji daɗi ya zabura wajen aikata aiki mai kyau to wannan shine ma'ana nazirun wa bashir shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da yawa yakan galgadi wanda zai tura su wajen jama'a musamman wanda zai karantar da mutane addini ya karantar da mutane hanya Allah to ya kamata ya zamanto akwai cizawa akwai busawa ya kamata ya zamanto akwai an abinda zai jayo mutane kudaitarwa dan su zo su aikata aiki mai kyau kuma ya zamanto ana tsoratar da su a hade musu gidan wutar jahannama dan su tsorata mala yace ai inni lakum nazirun min al'azabi in khalaftumuhu in kuka sawa ma Allah to akwai azaba yace wa bashirun bisawabi in ata'tumuhu in kuka ma Allah da'a kuma ina muku albishirin gidan aljanna mala yace kama jaa fil hadith sahih anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'ida safa hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai yaje ya hawo dutsen safa wannan dutse na safa da marwa da alhazai suke zuwa suna zawwa sallallahu alaihi wasallama ya hawo saman shi fada'a butun quraish al-aqrab thumma al-aqrab manzo Allah sai ya kira ƴan madina ay ƴan makka afwan kenan wanda suke kurinshawa ciki ciki ne ma'ana akwai ƴan gidan wane ƴan gidan wane sun yi kusa da shi sun yi kusa da shi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira su ina ƴan gidan wane sai su zo ina ƴan gidan wane duka suka zo suka taru fajtama'u sai suka taru fa qala sai manzo Allah ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron qurayshawa ara'aytum law akhbartukum yanzu me kuke gani idan na ba ku labari anna khaylan tusabbihukum alastum musaddiqiyya yace inna ba ku labari cewa yau ga wasu nan sun kawo muku hari a bayan dutsen nan za ku gaskata ne ko kuma za ku karyata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu tambaya duka sai da ya tara su yana so ne ya musu magana ta hankali magana wanda zai kawo musu hujja akan cewa tunda ma sun tabbatar da cewa shi sallallahu alaihi wasallam ba makaranci bane baya faɗin magana wanda ba haka take ba yace musu in nace muku ga wani ya kawo muku hari da sahi kun yarda ko ba za ku yarda ba fa qalu sai suka ce ma jarrabna alayka kaziba ai mu taba jarraba ka cewa ka taba yin ƙarya kenan kaga wanda ke nuna maka cewa su sun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine as-sadiqul amin mai gaskiya ne kuma amincacce ne da bakin su suka wada ka qala sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid yace musu to in dai kun tabbatar da cewa ni bana faɗin magana wanda ba haka ba to yanzu abin da zan gaya muku ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni wanda ya bi ni zai samu rabo amma wanda bai bi ni ba akwai azaba mai raɗaɗi to kaga kenan anan ne kuma su Abu Lahab sai suka fandare har ya zamanto yake watsa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasa yace tabban laka alihaza jama'atana yace ma manzo Allah ya gaya mishi magana mara kyau yace yanzu dan wannan ne ka tara mu dan ka ce mana wai kai Allah ya aiko ka tun daga nan adawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun ga abin da zai nuna muku cewa rashin rabo ne su Abu Lahab su Abu Jahl ba su da rabo game da imani ba su da rabo ga abin da Allah ya tara da ma su imani amma lokacin da yazo tara su yace na ta muku ƙarya suka ce a in nace muku ga wani ya kawo muku hari kun yarda suka ce eh ba mu taba jaraba ƙarya ba a gare ka amma kuma da yace shi annabin Allah ne suka ce ƙarya ne to kaga wannan ba mamaki bane game da abin da ya shahi gaskiya kenan gaskiya ta jima akan haka dan yanzu ko gobe ko wani lokaci abu wanda yake na gaskiya dan wani ya zo ce ƙarya ne wannan ba faru bane ba wani abu bane sabo bari ma daina daga cikin abin da zai nuna maka gaskiya gaskiya ce idan an ce wani ya ce ƙarya ne ko kuma wani ya ce bai yarda ba wani ya ce shi dai a garin su bai taba gani ba ko ba haka ake yi ba amma an kaga abu kowa ya zo ya taru to wannan akwai alamar istifham akwai alamar tambaya wane ya yarda gaskiya ne su wane su wasu yarda gaskiya ne duk an zo an haɗu an yi dandazo an yi taro ya kamata ka sa ma kanka alama istifham cewa anya ko abin nan gaskiya ne to dukkan annabawan da suka zo so da yawa idan suka yi magana sai mutanen su karyata su ce ba gaskiya ba ne sai wanda Allah ya sa suna da rabo to su ne suke gaskatawa to wannan shine ma'ana inni lakum innani lakum nadhirun wa bashir kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu gaskiya ne idan muku bi ni ba akwai azaba mai radadi wa qawluhu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay Imam Ibn Kathir ya ce wa amurukum bil istighfari min az-zunubi salifa ina muku umurni cewa ku yi tuba ku yi istighfari da zunubin da kuka aikata kana astaghfirullah astaghfirullah ita istighfari kadai ita karan kanta ba kawai in ka ce astaghfirullah ita kanta addu'a ce kuma kaman kana nuna ne Allah subhanahu wataala ka yaye muni Allah ka shahe muni abinda na aikata wanda ya wuce kenan koda baka ce ba ya Allah na tuba zunubi na rana kaza ko zunubi na kaza kawai istighfari astaghfirullah astaghfirullah kenan kaman ka ce ya Allah ina nema a shahe mini zunubai wanda suka wuce malai ce wa taubatu minha ila Allah azza wa jalla kuma ita wannan istighfari tana nuna cewa mutun ya tuba zuwa ga Allah malaukin sarki fima tastaqbilunahu cikin abinda zai zo kenan abinda zai zo ma koda baka aikata komai ba kai mutun ne mai yawan istighfari mutun ne mai yawan maida lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala to koda wasu zunubai suna zawa shi kuma Allah madaukakin sarki yana gafarta maka Allah kuma zai saka daga cikin bayuwan da suke nagari istighfari yana daga cikin manyan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi annabi Nuhu alaihi salam yake ce ma mutanen shi cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara shi istighfari kadan kadai kaga zaka samu arziki zaka samu ƴaƴa zaka samu arziki na noma da kiwo kai duk wata bukata da gare ka da duk wanda kake so a wajen Allah subhanahu wataala matsayi daraja ka ta karu to kawai in ka kasance daga cikin masu istighfari to Allah subhanahu wataala zai baka duk abin da kake so kaga Allah cikin alqur'ani aya sukutum ya yabi mutane da suke istighfari yace wal mustaghfirina bil ashab lokacin asbahi kahin ayi sallah sallah ta kusa irin kamar lokacin sahur mutum ya zauna daga astaghfirullah 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 to Allah subhanahu wataala ya yabi waɗannan mutanen yana suna daga cikin manyan mutane kuma mutane wanda suke masu daraja manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi wa inni la astaghfirullah fi yawmi 100 marra ni a kullun sai na ma Allah istighfari so 100 kaga yana daga cikin azkar na sahe da marece istighfari mutun yayi so 100 wannan ala laqalla ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi an gafarta mishi gaba da baya babu wani zunubi ma'sumi ne in ma yayi Allah gafarta mishi ko mo zai ba to yake ma Allah istighfari a wuni kullun so 100 wannan wai a kadan ne ala laqalla to kaga kenan mu ne ya dace a ce muna istighfari a kowane lokaci kana fita ga shedan zai saka aikata wani abu jiya ma ya rinjaye ka yau ya saka tallabi ta dauke ka kai wani abu wanda bai dace ba ka kalli wani abu ko ka saurari wani abu ko kai wata magana wanda bata dace ba to yawan istighfari shine zai sa Allah madaukakin sarki sai baka gafara to kuma istighfari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai ana istighfari yace yumatiyukum mata'an hasana ai fi dunya anan duniya dai mutum mai so ya samu rayuwa mai kyau to ya kasance cikin masu yin istighfari irin wannan wata tension da za ta samu mutum ko wani damuwa na bala'i damuwa ya rasa gaba ko baya kullun shi a cikin damuwa yake kullun bai da wata nutsuwa kullun bai da kaza to istighfari ne ya kamata mutum ya yawaita yi ka yawaita istighfari ka yawaita na sallolin nafila kenan Allah subhanahu wataala sai yaye maka duk abin da kake ganin kai da kake ganin ko yayi wahala ko kuma ba zai yiwu ba amma a wajen Allah bai kai allura ba to istighfari yana da muhimmancin gaske a nan duniya dai Allah subhanahu wataala zai sa ka ji dadi kuma a gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai baka wani dadin wanda ya wuce wannan na duniya ilallahi ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla kuma Allah subhanahu wataala a gare shi za a koma ko kuma ajali wanda yake sananne shine kiyama Allah ya sanar da shi Allah ya boye shi ba a sanar da kowa ba amma dai Allah ya ce rana kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar juma'a to ba san wata juma'a ba ce sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya tambaye shi mata sa'a yace mal masaulu anha bi alamin as-sa'i yace ma manzo Allah wai kiyama yaushe ne malaika jibril yazo a kamacecci ne na mutum sai manzo Allah yace ai da mai tambayan da wanda ya sani bin san ba waye wani sani kenan Allah ya boye wannan lokaci amma dai abu ne wanda yake sananne abu ne wanda Allah ya tsara shi za a zo a taru mutanen duniya gaba daya a wurin mahshar za a yi hisabi kowa misqala zarra in ya zamanto an zalunce shi sai an rama mishi in kuma abu ne wanda ya aikata na aiki to Allah sai ya bashi ladan shi shine ma'ana wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla malata ay fi ad-dar al-akhirah qalahu imam qatada yace a gobe kiyama Allah zai ba duk wani mai aikin kirki za a bashi ladan shi. Yace ka qaulihi kamar wanda Allah subhanahu wataala man amila salihan min zakarin aw unsa huwa mu'min, wanda ya aikata aiki mai kyau namiji ko mace yana mai imani, Allah ya fara nuhayyanahu hayatan tayyiba, zamu rayar da shi rayuwa da mai dadi. Rayuwa mai dadi ita ce rayuwa wanda Allah subhanahu wataala yake so akan tsarin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Amma rayuwa wanda da ake musamman na turawa wanda babu doka babu oda, koda mutun ya samu komi kada kai tsammai kakkasa akan ka cewa wata rayuwa take ta dadi, yana da gidaje, yana da motoci, yana da kudade, yana da kaza da kaza, sai mutane sai su riga ganin ah wannan shine rayuwa mai dadi, yana fantamawa abin da yake so, wannan ba shine rayuwa mai dadi ba. Rayuwa mai dadi shine rayuwar da Allah ya tsara akan dokoki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nuna mana ga yanda ake yi. Me yasa zaka ga mutum da dukiyar shi da komai musamman irin ƴan Turai sai mutum ya rataye kanshi babu abin da bai da komai yana da a kawai wata damuwa ce wanda take jikin shi yayi kuma wannan damuwa ba ta huta ko ba za ta taba huta ba saboda bai san imani ba bai san Allah ba ko bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ko Allah ba mu labari cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, in kaga zuciyarka ta samu dadi ta nutsu bakkar wani hayaniya bakkar tashi hankali to ka tabbatar da cewa kai mai bin Allah ne, zikirin Allah yana tare da kai, duk abin da zaka aikata sai ka diba mi Allah ya ce, duk abin da zaka yi kana diba mi Allah ya ce, to wannan shine zikirin Ubangiji subhanahu wataala, to wannan shine fala nuhayyanahu hayatan tayyiba, za mu rayar da shi rayuwa wadda take mai kyau. Wa qad jaa fi sahihi mala hadisin gatacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li sa'd, manzo Allah yace ma sa'd yace wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, yace baka taba ciyar da wani abu na sadaka ba na ciyarwa inde dan Allah kai, yace illa ujirta biha sai an baka ladan, hatta ma taj'alu fi imra'atak, ha abunda loma guda da zaka sa a bakin matarka ko kuma matarka ta ci loma guda ko danka ko wani kusa da kai, dukkan abin da ke da ciyarwa ne to Allah sai ya baka lada. Kaga matan mutum ko kuma mamman shi ko baban shi ko ƴaƴan shi waɗannan dai wanda haƙi ne kai ka ciyar da su, to duk da cewa haƙi ne na dole to kuma Allah sai ya baka lada. To kaga kenan da ke nuna cewa lalle ne Allah subhanahu wataala wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, duk abin da ka aikata kuma kada ka rena aiki karami ka ce sai babba, koda ko yaya yake musamman abin da ya shafi ciyarwa ko sadaka. Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata ta zo gidanta tana neman bara, ta diba babu wani abu mai babba sai waɗanda biyu, sai ta bata ita macen tana da yara biyu tagwaye ne kenan, sai ta tsaga da biyu guda ta ba ɗayan rabi ta ba ɗayan rabi, sallallahu alaihi wasallam yana zawa sai Aisha ta bashi labari ai gashi kaza ai kaji kaza, shine sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara walau bi shiqqit tamr, manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron wutar jahannama kuna iya aikin da zai kare ku koda da sadaka na rabin dabino. Kaga dabino dai ba wani abu ne mai girma ba wani abu ne babba, sai ka tsaga rabi ka bada rabi, to dalilin wannan kadai Allah zai sa ka ka shiga cikin aljannal firdaus, Allah subhanahu wataala ya samu dace. Muna da hadisi kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin akan cewa wata karuwa ta gare mai aikata aiki mara kyau kuma ba wata mai suna ba ba wata mai daraja ba cikin mutane, amma ta shiga gidan aljanna dalilin mi kare ne yake jin ishirwa, bayan ta sha ruwa da ta gani tace kai shi ma wannan kamar dai yana jin ishirwa, sai ta dan huddo takalminta ta bashi ruwa ya sha, dalilin wannan Allah ya mata gafara kuma ta shiga cikin aljanna. Kaga karuwa suna ne mara kyau, kare shi ba wata halitta ba ce wanda take mai daraja, amma duk da wannan gaba daya tausayin da kuma irin abin da ta yi Allah subhanahu wataala sai ya ji kanta ya mata rahama. Kada mutum ya rena aiki duk yadda ya kasance baka sani ba wani irin aiki ne zai dalilin Allah subhanahu wataala ya shigar da kai gidan aljanna, abin da ake so shine mutum ya yi dan Allah, shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sa'ad tabtagi biha wajha Allah, in dai dan Allah kai, to wannan shine abin da yake zamantowa matsala game da mafi yawan ayyuka da muke na yau da gobe. In mutum bai dan Allah ba to shikenan shirka ta zo, ita ce shirka karama riya kenan, ba ka da ladan aiki. Allah ya kare mu. Wa ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mu fi qawlihi auladan masauri sai ya ce wa yuti kulladhi fadlan fadala a wannan gaba ta wannan ayar sai auladan masauri yake cewa man amila sayi'atan kutibat alaihi sayi'a duk mutumin da yayi mummuna to za a rubuta mashi mummuna wa man amila hasanatan kutibat lahu ashru hasanatin in ko mutun yayi hasana kana aiki mai kyau to za a rubuta mashi lada guda goma ku jiwa ga rahama Allah subhanahu wataala game da bayin shi shi zunubi ba alimka shi kana in kai daya daya za baka amma shi abin aikin lada da yake Allah mai gafara ne ko kuma mai tausayin bayin shi ne in kai lada daya sai an ba da goma daga goma ake farawa shine hasana kenan daga goma nan ana kaiwa 20 ana zuwa 100 ila 700 a wani hadisi manzo Allah ce har zuwa ma'ana 700 kuma ila adafin kaseera Allah zai rika limkawa ya rika limkawa bi ake so niyya mai kyau kuma yi dan Allah mutum ya zamanto bai yi wannan aikin ba dan a gani a yaba bai yi ba dan a ce yayi bai yi ba dan a ya samu wani suna ko kuma wani abu da ba a dan Allah kadai yayi sai auladan masu rike chafa in uqiba bil sayyi'ati in aka mushi kama shi da laihin mummuna aiki dai allati kana amilaha fi dunya yata anan dunya baqiyat lahu ashr hasanatin to yanzu kuma shi ka gara lada goma yanzu misali a ce wani mutum ne da ya duro duniya shi kawai aiki biyu yayi yayi aiki mara kyau yayi aiki mai kyau kaga kenan a gobe kiyama dan aljanna ne shi saboda shi zulumin da ɗaya ne lak shi kuma ladan guda goma ne kaga kenan goma zai rinjaye guda wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala wallahi kuma sai ce wa illam yu'aqab biha fi dunya in Allah subhanahu wa ta'ala bai mushi ba bai kama shi da laifin da ya anan duniya ba yace uku zamin alhasanati al'ashara wahid sai a dauki ladan nashi guda wa baqiyat lahu tis'a hasanatin kenan kaga a gobe kiyama yana da lada guda goma kaga kenan wannan misali ne wani sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Mas'ud yake ba mu labari mutum ne lada daya amma kuma ai lada goma amma zunubi daya yace in Allah ya mushi azaba a nan duniya kenan an ya amsaka mushi to yanzu ladan shi goma yana nan to in ya zamanto ba a mushi azaba a nan duniya ba ya tahi lahira da zunubi daya to za a dauki lada daya kenan lada tara wannan kuma za su shigar da shi gidan aljanna yace summa yaqulu yace halaka min ghalabin ahadahu ala a'sharihi kenan yanzu kaga shin kana ganin yanzu daya zai rinjaye goma bai yiwa saboda scale ne za a dora nan daya ne nan kuma goma ne yace wa qawluhu fa in tawallu fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir haza tahdidun shadidun bale yace wannan jan kunne ne ake wanda yake mai girma liman tawalla an awamirillahi ta'ala ga mutumin da ya maida lamarin shi a mutumin da ya juya ma umurnin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kazzaba rusulahu kuma ya karyata manzannin Allah fa innal azaba yanaluhu yawmal qiyamati la mahala lalle ne duk mutumin da ya aikata wannan to a gobe kiyama tabbas zai samu azaban Allah kaga kenan mu a matsayin mu na masu imani me ya kamata gaskatawa ta hakika yin aiki wanda ya tseratar da mutum daga wuta zuwa gidan aljanna ila Allah marji'ukum zuwa ga Allah za a maida ku ay ma'adukum yawmal qiyama wa huwa ala kulli shay'in qadir ay wa huwa alqadiru ala ma yasha'u bil ihsani ila awliyaihi wa intiqamihi ila a'da'i Allah subhanahu wa ta'ala shine masani Allah shine mai iko Allah shine mai hikima abinda ya ga dama yake yi zai kyautata ma masoyan shi sune waliyan Allah allazina amanu wa kanu yattaqun in dai an samu imani an samu taqwa to lai tabbas Allah zai kyautata maka a gobe kiyama duk wani firgici na kiyama duk wani abu wanda ke mara kyau to Allah zai kare duk mai imani a gobe kiyama amma wanda ya zamanto anan babu abin da yake aikatawa sai saban Allah saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa imani da kyau babu taqwa to wannan shi ma akwai abin da Allah zai saka mushi da shi saboda ya kasance cikin makiya Allah Allah ya kare ita ce wutar jahannama yace wa yadatul khalaiqi yawmul qiyama Allah subhanahu wataala zai tada mutane gaba ɗayan su a gobe kiyama wa haza maqamu tarhibin wannan shine wani wuri ko kuma wata matsayawar take abin tso kama annal awwal maqamu targhib kama wan yanda yake magana ta farko tana nuna kudetarwa ne ku yi kaza ga gidan aljanna duk wanda ya aikata aiki mai kyau Allah zai shigar da shi aljanna to bayan an gama da wannan kwadaitarwa to kuma sai tsoratarwa duk mutumin da bai imani ba bai bi umurnin Allah ba bai bi umurnin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama to shi kuma shi ma Allah zai mishi wata ukuba to kaga shi kuma na tsoratarwa ne kenan ana cizawa ana busawa Allah samu daga cikin bayan gari na'am
ala إنهم يكون صدورا ليستخفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنهم عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
نعم الله سبحانه وتعالى يقول ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه سورة نسكي مرسى إيماني wai idan suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar ba sa so su ganshi sai mutum ya dauko babban rigar shi haka sai ya kare fuskar shi kuma abubuwa marasa kyau a kirjin shi na zage-zage da mara kyau da abubuwa faɗa manganu wanda ba su bace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su mine ne a tunaninsu liyastaghfu minhu wai za su koye ma Allah kamar Allah bai san ba abin da suke hodi yanzu duk abin da mutum yake sakawa abinda kake rayawa abinda kake wada kin zuciyarka to Allah subhanahu wataala ya sani kenan sai suke koyi imani kamar dai wancan magana da Allah subhanahu wataala ke mu labari cewa annabi Nuhu alaihi salam in yana wa'azi su ma haka suke musu sai sanya riga su sanya hannu a kunnansu wai dan kada su ji me yake fadi me yake karantarwa alahina yastaghshuna thiyabahum Allah subhanahu wataala ke cewa ka gaya musu lokacin da suke ɗauko rigarsu ko wani rawani su kare wai don kar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah madaukakin sarki ya san abin da suka ɓoye ya san abin da suke bayyanawa wai ba sai ka rihe ba ko ba sai ka yi kaza ba shi Allah zahirinka da baɗininka haka yake gani babu wani abin da yake ɓoye mishi subhanahu wa ta'ala innahu alimun bi zati sudur Allah ya san abin da suke rayawa a cikin zukatansu. Abdullah dan Abbas rahimahu radiyallahu ta'ala yake cewa kanu yakrahuna ay yastaqbilu as-samaa'a bi furujihim wa hala wiqa'ihim. Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Abbas yake cewa wannan ayar a fassara cewa waɗanda suke ma'ana sunna aure da matansu mataikunsu to ba sa kallon sama suna ganin kaman al'aurarsu za ta bude fa anzalallahu sai Allah ya sabkar fil lafz al-akhar unasun kanu yastahayuna an yatakhallaw wasu kuma sai aka ce a wasu mutane ne suna jin tsoro su huta bayan gari su yi bayan gari fa yaqudu ila samai a ce wani abu ya ga wani abun su al'aurarsu ta bayyana zuwa sama wa an yujami'uni nisa'ahu fa yaqudu ila samai suna ganin ma kada su yi sunna aure kuma ko kada al'aurarsu ta bayyana fa anzala zalika fi sai Allah ya sabkar da wannan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa yastaghshuna me yake nihi yace bi ma'ana yaghattuna ru'usahum suna rihe kawunansu sai mutum ya rihe kanshi wa qala ibn Abbas wa ibn Abbas yace fi riwayatin ukhra fi tafsir hadhihi al-aya yani bihi shakku fillahi wa 'amalu sayyi'at su yanzu wai suna shakku game da Allah subhanahu wataala kuma suna aikata mummuna ay annahum kanu yusununa sudurahum idza qalu shay'an aw alimuhu sai su riga koyi abubuwa a zukatansu sun san shi kuma sun karance shi suna ganin cewa Allah bai sani ba fa yazununa sai su zato annahum yastaghfuna min Allah bizalika suna tsammani suna boye ma Allah su ko ba san ba cewa ko ka fadi ko ka bai fadi ko ka bayyana ko ka bayyana in dai ka saka a cikin zuciyarka to Allah ya sani fa akhbarahum Allah ta'ala sai Allah ba su labari annahum hina yastaghshuna thiyabahum lokacin da suke rihe kawunansu inda manamihim a barcin su fi zulmatul layli a dare ya'lamu ma yusrun Allah ya san abin da suke boyewa kaga kenan wannan shine yake karantar da mu cewa Allah subhanahu wataala ya'lamu wa ma yu'linuna ila alimu bi zati sudur Allah ya sa abin da yake cikin zukata. Nan mai imani bi ya kamata ya dauki izina anan shine cewa duk abin da zaka aikata kai kokarin aikata aiki mai kyau. Shi dai Allah baka ya boye mushi komi, kenan kada kai tunani irin na kafirawa kace ko ka shiga wani wuri ka aikata Allah bai gani, ko kuma kai kaza wani makirci ko wani abu, a Allah ya san komi. Kai kokarin aikata aiki mai kyau, ka kasance daga cikin mutane nake baya masu kyau, mutane na gari. Zuhair bin Abi Sulma ya daga cikin manyan wanda suke waƙe irin na hikimomi na harshen Larabawa. A can da sai yake cewa fala taktumannallaha ma fi qulubikum liyakhfa wa mahama yaktumullahu ya'lamu, yace kada ka boye ma Allah abin da yake tare da kai. Kenan yace liyakhfa, a ce ma ya boye babu wanda ya sani, a ce sanar duniya gaba daya kai wani abu kai kadai ne. To Allah ya san me kake, Allahu ya'lamuhu, Allah ya sani. Kenan kai kokarin aikata aiki mai kyau. Abdullah bin Shaddad yace kana ahaduhum idza marra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sana anhu sadrahu wa ghatta ra'sa, diyawa daga cikin wannan kafirai idan za su wuce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su juya ko mutum sai ya rike kanshi ko ba sa so su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan aiki ne suka aikata wanda bai amfana musu komai ba sai azaba Allah. Umma min dabbatin fil ardi, Allah yace babu wata dabba me yake dabba nan kullu ma yadubu al ardi, duk mai taka kasa ba sai dabba ba wancan da muke cewa dabba, mutum ma yana ciki da tsuntsaye da aljannu da duk wanda zai taka kasa sunan shi dabba. A kasa yake illa ala Allah rizquha, to arzikin shi a wajen Allah yake. Wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah subhanahu wataala ya san aina za ta zauna ita ran, a Niger a gari kaza a unguwa kaza na zaka rayu, to aina zaka mutu sai ka je gari kaza ko kuma kasa kaza. To wannan duka sananne ne a wajen Allah. Mustawda'aha kenan, inda za ka kaita abin ne. Kullun fi kitabin mubin, Allah subhanahu wataala ce dukkan wannan wani daga cikin yana cikin littafi a rubuce. Kenan zaka kai mai fagamniya wajen neman arziki ko ta halal ko ta haram, ko da kyau ko babu kyau, ko yaya take, ko wani hali, shi dai ya samu kuɗi. Irin tunani na mutanen zamani shi dai kuɗi kuɗi ya samu kuɗi. To Allah subhanahu wataala yace kullun fi kitabin mubin, kowanne a cikin littafi. Kenan ala illa ala Allahi rizquha, arzikinta, ruwan da zaka sha, da abincin da zaka ci, da abin da zaka samu, da abin da zaka rasa, kowanne a rubuce yake. Kuma abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta cewa zaka samu, to duk jaraba kwawanka da duk shiganka da fita, ko da kai ne kai kowa nema kamar tururuwa, to Allah subhanahu wataala bai sa kamar cikin wanda za su samu. Kenan kaga anan mai imani zai rungumi kaddara abinda Allah ya kaddara. Shi dai abinda ba so ga mutum zama zaman kashe wando da zaman rashin aiki, wanda daga cikin mayan abubuwan da musulunci ya yake su, dole mutum ya tashi ya nemi arziki. Wabtagu ila Allahi inda Allahi rizqa, to Allah subhanahu wataala idan ka je kana nema kana nema, to cikin biyu ne, ko ka samu ko ka rasa. Idan ka samu Allah ne, idan baka samu ba Allah ne. Wannan shine abin da ya kamata mutum ya sa a zuciyar shi na tauhidi, kuma ka san cewa duk rayuwarka inda ka ganka anan Allah yake. Ko kai baki ne, ko kai ja ne, kai balarabe ne, ko kai wace kabila ce, a wani gari Allah yake, a wace kasa yake, a ina kake, to wannan rubutu ne, Allah ne ya rubuta. Kenan kai baka da wani dubara a ciki, kenan dan haka wannan abin kare dame ka. Allah ya yika a Niger, Allah ya yika a kaza, Allah ya yika Sahara, ana cikin rana babu ruwa sosai, babu kaza babu kaza, wannan hukumin shi ne na Allah subhanahu wataala. Allah ya yika a wani wuri ana jin dadi ana morewa ana kaza ana kaza, wannan shi ma hukuncin Allah ne madaukakin sarki. Allah ya yika mai dukiya, Allah ya yika talaka mai mulki ko talaka, wanda duka rubutu ne, Allah ya riga ya rubuta. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa kowa ana hada halitta shi a cikin mamman shi kwana 40, yana gudan mani ya zamanto jini kwana 40, tsoka kwana 40, har malaika Jibril ya zo, malaika wanda Allah zai aiko shi ya rubuta mishi, fa yaktubu bi kutubihi, dukkan littafin shi ko kuma dukkan abin da zai za a rubuta, rizqihi shaqiyun aw sa'idun, mutum ne wanda yake zai samu rabo, dan aljanna ne ko dan wuta ne, shi tunda na ake rubutawa. Wani gari zaka tai kasa, fa nawa zakai, taki nawa zakai, shi ma a rubuce yake. Ruwa adadi, abinci adadi, kowanne sai an rubuta a wannan ranar a wannan lokacin, ni zo shikenan sai a busa mutun rai. Kenan kaga abin da ya dace ga mutum ya imani da Allah subhanahu wataala, yana daga cikin abin da yake nuna ƙarfin imani da kuma mu mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala mutun ya imani da imani na kadara na alheri ko na sharri wanda daga cikin rukunnan imani guda shidda mala yace yukbirullahu ta'ala annahu mutakallifun bi arzaqi makhluq Allah madaukakin sarki yana ba mu labari anan shi yake dauke da arzikin makhluqati duhalatu min sa'ir dawabil ard ko wane ne a kasa arzikin shi annan Allah yake sagiran sagiruha wa kabiruha mala yace ta babba da karami annahu ya'lamu mustaqarraha ay ya'lamu ayna yantahi sayruha fil ard Allah ya san wai ina ne zaka daga ina kake duk karshe ya'lamu mustaqarraha ay haisu ta'wa kuma inda mutun zai mutu abin ne shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya sani wa mustawda'aha wajen mutuwa mustaqarraha fil rahimi wadda tafsirin sai malamai suka ce inda mutun zai zauna a cikin cikin mamman shi cikin ma'aifa shine mustaqarraha mustawda'aha fil sulbi kana haka kuma lokacin da mutun yake tsatsan baban shi kahin ma a himan mai shi ko kuma kahin mamman shi dauke shi Allah ya san aina yake kuma Allah ya san ko shi wane ne balaja fajami'u zalika maktubun fi kitabi indallah wannan gaba daya a rubuce suke a wajen Allah subhanahu wataala shine Allah yake cewa wata aya ma farratna fil kitabi min shay summa ila rabbihim yuhsharun diyan adam ya kamata su san cewa komai an rubuta komai a zane yake komai a tsare yake abinda ya kamata kai imani da Allah kawai ka nema idan Allah ya baka cikin fadalar shi idan Allah ya hana ka kuma cikin hikimar shi ce sai kama Allah subhanahu wataala godiya wa qawluhu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah wa ta'ala sai yake cewa Allah ya san abin da yake cikin teku da abin da yake sararin kasa wa ma tasqutu min warqatin babu wata itaciya wanda za ta yadda wani ganye illa ya'lamuha sai Allah ya sani wala habatin fi zulumatil ardi ko kuma a samu wata kwaya a can kasa duhun kasa wala ratbin ko kuma ya zamanto danye wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin Allah subhanahu wa ta'ala yace sai yana nan a cikin littafi a rubuce kaga wannan duk mai imani ya san da wannan zai soka kama kanshi irin musiba da mutane suke shiga musamman na wajen nema sai ga mutum idan Allah bai bashi dukiya ba kawai bashi komai ba alhali kuma Allah ya bashi imani haka ba sayan shi baki Allah ya baka rayuwa ita ba sayan ta ake ba Allah ya baka lahiya shi ma ba saya baki tana yawa Allah ya baka ƴaƴa ba inda ake saida su tana yawa Allah ya baka abu kaza soyayyar shi da kuma soyayyar manzon shi sallallahu inda zaka zana abubuwa daban-daban wanda ba a sayan su Allah ya baka amma kuma kana ganin har yanzu Allah bai baka komai ba iska da kake shaka kyauta ce Allah yake badawa inda za ce siya za a yi baka isiya ruwa yayi komai arha da abubuwa daji da zaka je ka sara icce ko kai kaza ka je kai shibka kawai abinda dai ake so ka zo ka shibka shi Allah shi zai ruwan subhanahu wataala shi zai huddo shi kuma shi zai tsirran kuma shi zai abincin kuma ya baka kawai duka hikima ubangiji ne subhanahu wataala amma mutum kawai dan bai da wani abu aljihu sai ya ce shi a kawai Allah bai mishi komai ba bai san ba arziki kala kala ne arziki ba arziki na kudi shi kawai bane arziki lahiya da Allah ya baka arziki ne imani da Allah da manzon shi wanda shi ma arziki ne Allah ya sa kama daga cikin misali a ce wanda za a karanta Qur'ani yana ji a karanta mishi wa'azi ya wa'azu ya bar abu kaza yayi abu kaza shi kanshi wannan arziki ne Allah subhanahu wataala ya baka wani koda da kudi bai iyawa shedan ba zai bar shi ba saboda shedan yana tare da shi Allah subhanahu wataala samu cikin masu imani Allah samu daga cikin masu dangana Allah subhanahu wataala ya ba mu arziki arziki wanda yake na alheri kuma Allah ya ba mu ikon amfani da shi wani aikata aiki alheri Allah ya kare mu da imani Allah ya sa mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fata abu dan kai dai Allah ya tara mu cikin ladan wanda yake na kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi